أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zan mu ci gaba da karatun yau juma'a 25 da watan sha'aban shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da 17 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka as-sunan al-imam abi daud as-sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu sala zan mu tashi babe na 62 babul imam yusalli min qu'ud ko kuma babin idza sallal imam qa'idan sabanin nusakh na ruwaya ta abu albinna littahin nashi kafin mu shiga kulliyatul hadisiya zan mu karanto wani abu kamar yadda muka gani a satin can da ya wuce tsari na ne a shekara da dama da suka wuce littattafan da suka kasance ni ina nazarin su in naga wasu fa'idodi masu kima masu tsada a ƙarshe ina hudda lokacin bada fa'ida wanda na san mutun da wuya yana in ba mai bincike bane zai kai ga wannan masalolin kuma suna da tsada suna da kima to dukkan littafin da karanta ina da fawaidon da yake huda na ƙarshen karatu wanda muke bada nan a cikin wannan littafin na kulliyatul hadisiya da ya kawo mana kulliya ta 50 lam yasbut annan nabiy sallallahu alaihi wasallam itamara fi ramadan bai inganta ba cewa annabi yayi umara cikin ramadan faralata ta inganta cewa ana yin tana da faralata fara umara cikin ramadan amma shi yayi wannan ba a yi ba ko so dai duk da akwai hadisai da suka zo yace wa ma atamara fi ramadanin qattu bai taba yin umara cikin ramadan ba ko so daya kamar da yake cikin zadul ma'at yace wannan kuma dan saboda umara annabi sallallahu alaihi wasallam sanan nace kuma haddadadda ce an san iyakarta abin da ya inganta daga cikin hadisai wanda suka zo daga Anas ai itamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin kulluhunna fi zil qa'ida yace hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umara hudu ne a rayuwar shi gaba daya dukkan su cikin zil qa'ida sai wadda ta kasance tare da hajjin shi ita kuma ta wadda take daga zulhubaybiya ita ma cikin zulqa'ida da umra ta shekara da ta kawo cikin zulqa'ida ita ma yayi ta da umra ta jirana wadda aka raba ganima ta hunain ita ma cikin zulqa'ida da umra wadda yayi ta tare da hajjin shi haka yazo cikin sahihul bukhari bukhari babu ya kulla yace babun kam ita maran nabi sallallahu alaihi wasallam baban dake bayanin annabi umara nawa yayi a rayuwar shi sahihi muslim hakanan ya kawo wannan hadisin abinda yasa akwai wasu ruwayoyi da suka inganta suke cewa annabi yayi umara cikin ramadan yace saboda wannan ne malaman hadisi suka tahi akan cewa hadisin aisha da aka rawaito cikin wannan baban hadisi ne mai akwai nakara a cikin shi da rauni kamar yadda wannan kulliyar ta kore shi ya tabbata daga aisha an rawaito cewa tana cewa kharajtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi ramadan na huta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata umara da muka yi cikin watan ramadan fa amdar akai ruwan sama fa wasumtu nayi azumi wanda yana cikin sunan al-kubra na baihaqi kuma hadisi ne sahihi hadisi ne sai dai yana da nikara a cikin shi zailai a cikin at-tanqi yace wannan matani akwai inkari munkar ne munkar shine mai rauni yazo ya saba ma sahihi ya ci karo da hadisin bukhari da muslim gashi nan kyarare ya tabbatar nawawi yake cewa wannan lafazi akwai iskali cikin shi dan abinda muka sani daga annabi cewa bai taba yin umara ba sai guda hudu dukkan su cikin zulqa'ida babu shakku wannan kulliya haka take a zaman ta kasa akan ka cewa annabi bai taba yin umara cikin ramadan ba faralata tazo darajata tazo kimata tazo amma shi yayi wannan babu kuma me ya hana dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan a amal da suke gaban shi ba zai su bar shi bai je yayi umara duk da ita ma tana daga cikin ayyuka masu kima ba dan bai yi ba abun yake nuna cewa bai da kima a abubuwa da dama wanda ya hade su amma shi bai aikata ba saboda ya lazumci abin da yake su ya lazumci al-afdal minhuma wannan kulliya ce sahihi ya malamai sun tahi akan ta sai wata kulliya ta gaba wadda ta shahi kulliya ya kawo su wannan shine mafi ficin littafi ya iya sani na akan wannan baba kulliya ya shiga cikin kitabun nikah akwai kitabun kitab ya kawo kitabun tahara kitabun salati kitab haka ya jero su har zuwa karshen kutub abwabul fiqh yake cewa daga cikin su ahadisu madhul uzuba kulluha batila hadisan yawan gobrayi dukkan su hadisan ƙarya ne yake cewa min haza ahadisu madhul uzuba kulluha batila kamar yadda fa akwai mai rubabul hadisi ya kawo bayanin cewa wanda ya raka'a biyu raka'a biyu ta mai aure ta har ka'a 70 ta gwabro wanda wannan shi ma kenan ka ga nan zargin shi ne ake to aka sun haka kuma akwai hadisan da suka zo suke yaban gwabro yace an rawaito hadisai da dama ciki masu yawa cikin yaban gwabro daga ciki akwai ke cewa iza ata ala ummati 130 sana faqad halatul uzuba wa tarahubu fi ru'usil jibal idan al'umma ta aka samu she sama da shekara 130 to a lokacin nan yin gwabranci ya halitta da kuma ruhubaniya cikin duwatsu wanda wannan ibn al-jawzi ya kai cikin al-mawdu'at yace hadisin ƙarya ne da ma wasun su daga cikin hadisai da dama yace babu wanda ya faɗi wannan kulliya ya nassanta sai ibn al-qayyim haka fayruz abadi shi ma ya kullu a cikin litan sifirus sa'ada shi ma akan wannan baban yace babu madhhul uzuba lam yasbut fihi shay baban hadisin yaban gwabraye dukkan shi babu abin da ya inganta a cikin shi sahawi da ya ambaci wannan hadisin yace cikin ma'anar shi akwai hadisai dukkan su amma kurakure ne babu mai inganci ko dai kamar dake cikin al-maqasid al-hasana fil ahadith al-mustahira wannan abun a cikin yaban ko kuma ya kushewa dukkan su babu hadisi ko da mutun ya zabi wanda ya ga ta mai gyara shi ce wannan ba a sa iyaka ba babina abun nan al-imam yake cewa babul imam yusalli min qu'ud baban dake bayanin liman in yayi sallah a zamanin ya za ai hadisi na 597 al-imam yake cewa haddasan al-qanabiyyu an malik an ibn shahab an anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau doki fajihi shashiqahu al-ayman sai tsagen shi na dama yayi rauni kaga yanzu mu gan shi a bukhari fa salla salatan min salawati yayi salla daga cikin wasu salloli shi ma can haka yace wa huwa qa'idun yana zamne fa sallaina ko kuma wa sallaina wara'ahu qu'udun muka yi salla a bayan shi a zamne falamman sarfa yayin da aka tahiye shi aka gama qala sai yace inna maju ila al-imam li yutamma bihi an saliman dan ai koyi da shi fa iza salla qa'imun fa sallu qiyaman in yayi salla a tsaye ku yi a tsaye in yayi ruku'u ku yi ruku'u in ya dago ku dago in yace sami Allahu liman hamidu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa iza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una in yayi salla a zamne ku yi salla a zamne gaba daya wanda ita ce ruwaya karshe da nace muku bukhari ya kawo ta dan bukatar wannan ziyada wa iza salla jalisan fa sallu julusan ajma'una kaga wannan shi yake da amfanin karanta littattafan sunan da littattafan siha hadisin da ka gani a can gurin inda sun kasance kana mu'amala da ta'amuli da su da sharhukan su ana jayo hadisin kwakwalwa ka take ka maka ce akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim akwai shi a guri kaza dan ka karanta shi karanta ta hakika ba kawai duba ta ido ka wuce ba nan gurin da yake cewa ku yi sallah a zamne ajma'una gabaki daya nan ta akidi ne Imam al-Khattabi Allah mashi rahama yake cewa Abu Dauda ya ambata daga ruwaya hadisin Jabir da Abi Huraira da Aisha amma bi halitta banci hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa karshen sallar shi yayi sallah da mutane a zamne yayi sallah da mutane shi yana zaman su suna bayan shi a tsaye kuma shine karshen lamari daga Annabi alaihi salatu wasalam al'adar Abu Dauda Allah mashi rahama ga abin da ya saba cikin abwabikin shi na wannan littafi shine ya ambata cikin babu ya ambaci mas'ala kuma bayan ta sai ya kawo baban da ke cin karo da wannan adabra da ita yana gama sai ya kawo to amma anan gurin cikin dukkan nusakh na Abu Dauda yace ban ga ba yayi hakan kin ban sani ba mantawa yayi ko kuma kissace kuma tana daga cikin manya manyan mas'aloli da sunnoni wanda malamai suka tahi akai al-Imam al-Khattabi Allah mashi rahama mai sharhin ma'alim sunan yayi nuni akan wannan al-Imam Abu Daud al'ada shi ce mun gani cikin manhajin shi cewa duk lokacin da mas'ala aka samu akwai annan ikhtilafu mukhtalaful hadis hadisan da ke cin karo da juna wannan sun tabbatar wannan sun kore to sai ya kawo hadisan da suke tabbatarwa masala ba ya kulla musu babi yana gamawa kuma sai ya kulla wani babawan da ke nuna aka sun haka nan dai maka taujihi amma nan gurin bai yi haka ba shine Khattabi yace ban sani ba mantawa yayi ko kuma nusakh suka mance wannan mas'ala yace zan mu ambace ta dan saboda fa'ida ta game kamar yadda shi al'ada shi ce mai littafin yadda yasa sai Khattabi ya kawo da sanadi daga Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa karshen sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yana zamne su suna tsaye bayan shi tsaye nan gurin abinda zan mu ambata ƴan uwa kai zamanin ilimi muna ta bada shi a hakana ba kokarin rike abinda muke badawa nan a cikin sunan darasin sahih Bukhari gaba ɗaya mun yi wannan mas'ala ba abinda muka bari akan ta kuma mun hadu talkhisin magana abinda malamai suka tayi akai wa zai ga mana mai muka faɗa a cikin wancan baban ba sai mun karara ba ba juma ne kuma aka yi ta lokacin ya yi sallah a ga wani ba hadisin ba muke nihi aka mana kawai mas'alar cewa idan liman yayi sallah azamni bai da lahiya yana da bukata sai yayi sallah azamni to ma mun shi ya zasi zasi sallah a tsaye tuwafiquna haka ne shi yayi azamni su su yi a tsaye wannan haka ne a ƙarshen ji a bayan shi ma wannan ya kawo maganganun Al-Imam Al-Khattabi ƙarshen magana dai ita ce tarhisin haka abinda mu gani a darasin Sahih Bukhari cewa liman a ƙarshen abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na lamarin shi mukhtalaful hadis ne aka samu cewa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah azamne su kuma sai ya nuna musu ya yi sallah sa a tsaye dan saboda shine wajibin su tsayuwa rukuni ce dan shi bai da lahiya ba ya sauke musu rukuni ba can harko an yi amma an shahe shi yawa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ciwon shi na ƙarshe haka akai shi yana zamne kuma kamar yadda Abu Dawud ya faɗa a sunan kin shi zan mutarra can nesa yana ce ayi ukhaz bil akhir fal akhir min amr rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamarin Annabi ana amsan na baya sannan na bayan an samu mukhtalifal hadisi yake ni hadisi na 598 al-imam yake ce haddathana usman ibn abi shayba haddathana jarir wa waqi'u an al-a'mash an abi hurayra an sufyan an abi sufyan an jabir amso daga su abi sufyan daga jabir yace rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati farsan annabi fasarahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abun hawa a madina babu farsa shi annab ruwaya can ta bukhari ta dauke ni fasarahu sai ya kada shi na akwai kawai nan cha aka mun rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati fasarahu ala jizmi nakhlatin farasan bil madina nan bai kawo shi ba yace annabi alaihi salatu wassalam ya hau abun hawa doki kenan a madina sai ya kada shi ala jizmi nakhlatin akan asali na itaciya al jizm shine abun nan asali na itaci yadda bino kamar yadda jawhari ya rawaito yake cewa fanka fa'at qadamuhu sai diga digin shi annabi alaihi salatu wassalam tajwi fa'ataynahu na'uduhu muka zo mishi muna gaishe shi duka wannan wa'azi ne Allah yake mana a rayuwa cewa annabin Allah ma al-awarudul bashariya suna samun shi ba dan bai da ikon bashi kariya ba cewa abubuwa na yau da gobe da rishin lahiya da matsaloli suna samun shi dan ya zama abun koyi gare mu fa wajadnahu sai muka same shi fi mashrubatin li Aisha mi ake ne da mashruba daki kadai kawai to ka dan shiga hanya dai amma mashraba satin ce ina ga a mukama muka yi ta mun ganta fi mashrubatin lahu mashraba kamar abun nan me yake da suna tiraka za a ce tiraka ta Aisha yusabbihu jalisan yana sallan nafila azamni qala sai ce fa qumna khalfahu muka tsaya a bayan shi fa sakata anna annabi ya kyale mu summa atainahu maratan ukhra na udu sannan muka zo mishi wani lokaci muna gaishe shi fa sallal maktuba jalisan yayi sallar farilla ma azamni fa qumna khalfahu muka tsaya bayan shi fa ashara ilaina sai yayi mana nuni fa qa'adna muka zamna kenan aka biyan musu haka ku zamna sai muka zamna fala ma qada salata ya inda gama sallah qala sai ce idza sallal imamu jalisan fa sallu julusan idan liman yayi sallah azamni ku yi azamni wa idza sallal imamu qa'iman fa sallu qiyaman illiman yayi sallah a tsaye ku yi a tsaye wala taf'alu kama yaf'alu ahlu farisa bi uzama'iha ka ku yi kamar yadda mutanen farisawa suke aikatawa ga shugabannin su shine uzama'iha sune tsayuwa akan shugabannin su shugabannin suna zamane to a cikin sallah ka ku yi haka nan ku saba musu hadisi na 599 al-imam yake ce haddathana sulaiman ibn harb wa muslim ibn ibrahim al-ma'ana yani al-ma'ana wahid daga wahayb daga mus'ab ibn muhammad daga abi salih daga abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna maju ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman kawai dan ai koyi da shi ne in yayi kabbara gashi nan gurin mun ganshi har zuwa karshe ba sai mun ƙara meme tafsara ba qala abu daud yake cewa allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana lakal hamdi yace ba wa lakal hamdu ba yace afhamani ba adu ashabina an Sulaiman wasu daga cikin abukan karatun mu suka fahimtar da ni daga Sulaiman cewa akai Allahumma rabbana lakal hamdu hadisi na 600 muga adalci na magabatan mu karin abun nan ma yadda aka ba su na sabanin ruwa ya wuce wa Allahumma rabbana walakal hamdu ku karin wawu ne kawai sai ya nasanta cewa ga yadda abun yake Muhammad ibn Adam al-Misisi akhbarana Abu Khalid annabi na Azlan an Zaid ibn Aslam an Abi Salih an Abi Huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abi Huraira yake cewa inna maju ila al-imam li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shine bi hadhal khabar yazo da wancan hadisi wa zada sai ya zada sai ya kara wa iza qara'a fa ansitu idan yayi karatu ku yi shiru qala Abu Daud Abu Daud yake cewa hazihi ziyada wannan karin da aka yi wa iza qara'a fa ansitu laysat bi mahfuza ba mahfuza bace micece kenan shazza ce kenan ruwaya ce shazza alwahamu indana min abi khalid kuskuran a wajen mu nan abi khalid yayi kuskure a nan gurin amma munziri yake cewa abinda Abu Dawud ya faɗa akwai duba a cikin shi ba haka bane ba kuskure yayi ba Khalid kin wannan shine Sulaiman ibn Habban al-Ahmar yana daga cikin siqat wanda Bukhari da Muslim sun yi hujja da hadisan su cikin littattafan su masu kima tare da wannan ba shi ya kadaita da wannan karin bane cewa iza qara'a fa ansitu bari ya samu mutaba'a ta Abu Sa'id Abu Sa'ad Muhammad ibn Sa'ad al-Ansari al-Ashhali al-Madani nazilu Makka nazilu Baghdad kuma ibnu Azlan ya jiyo har zuwa karshen da bayanin illa ne wannan abin da ya shahi illa ne Abu Dawud ya nuna cewa iza qara'a fa ansitu bata inganta ba kuskure ne daga Abi Khalid amma Munziri yace a ba kuskure bane wannan haka ya tabbata cikin ruwaya hanya mai kyau dan saboda shi Khalid kin wannan sika ne wanda Bukhari da Muslim sun yi hujja da shi in aka kawo kari sai dai a dauke ta daga babun ziyadatu sika fahiya makabula ba za a dauke ta ba akan cewa shazi ya ce balle ma ya samu mutaba'a shi kan shi gashi yana da kwari sika ne kuma sai aka samu mutaba'a kenan zancan anasa ba mishi kuskure ba wannan bane kenan nan gurin Allah ma Abu Dawud da rahama Munziri ya nuna cewa ba haka bane hadisi na 601 al-imam yake cewa haddathana al-anabi an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat annaha qalat kai take cewa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi jalisun annabi yayi salla a gidan shi yana zamne fa salla wa ra'ahu qaumun qiyaman wasu mutane a bayan shi suka yi salla a tsaye fa ashara ilaihim sai musu nuna an jilisu cewa ku zamna fa lamman sarafa yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiyya shi qala sai yake cewa inna maju ila al-imam li yutamma bi fa iza raka'a farka'u iza rafa'a farfa'u iza salla jalisan fa sallu julusan hadisi na 602 al-imam yake cewa hadathana qutaybah ibn sa'id wa yazid ibn khalid ibn mawhib al-ma'ana anna laysan hadathahu cewa laysa ibn sa'd ya ba su hadisi daga abi zubair al-makki daga jabir yake cewa istakan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rishin lahiya fa sallaina wara'ahu muka yi salla a bayan shi huwa qa'idun yana zamne wa Abu Bakar radiyallahu anhu yukabbiru lisma innas takbiruhu Abu Bakar yana kabbara dan mutane su ji kabbara shi sun masakal hadisi sanne ka hadisin da mun gan shi a Bukhari wanda Bukhari babu guda kulla mushi babu man asma annas takbir takbir al-imami hadisi na 603 al-imam yake cewa haddathana abdu ibn abdullah akhbarana ko anba'ana zaidi ani ibn al-hubab daga muhammad ibn sali yace haddathani husaini min walad sa'ad ibn mu'az an usayd ibn hudayr annahu kana ya ummuhum cewa shi ya kasance yana musulmanci faja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya uduhu sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana gaishe shi iyadatul marid kenan gaisuwa wadda ta mara lahiya faqala sai yake cewa ko kuma faqalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah inna imamana maridul liman kimu bai da lahiya faqala sai yake cewa iza salla qa'idun fa sallu qu'udan in yayi salla azamna ku yi salla azamni abu dauda yake cewa wa hadha alhadith laysa bi muttasil wannan hadisin ba muttasil bane kenan minene ne munqadi ne akwai saraya cikin hanyar shi an samu saraya yana da kuskure munziri yake cewa abin da ya faɗa haka ne dan zahirin shi husayn ya rawaito shi ne daga tabi'i shi ko ba a ruwaya cewa yayo ruwaya husayn bai da ruwaya daga abin nan bai da ruwaya daga tabi'ai bai da ruwaya daga tabi'ai shi wannan husayn kin daga walidu sa'ad da aka ce daga walidu sa'ad ya roto shi daga Usaid ibn Hudayr dan shi ya jima da rasuwa ya rasu a shekara ta 20 wasun ce 21 kenan bai gamu da shi ba balle a ce ya rawaito akwai sarawun da ya sa yarai ba a ambata shi ba babu na 69 babu rajulaini ya umma ahaduhuma sahibahu kaifa yaqumani baban da ke bayanin mutane bi suna salla daya ya limanci daya ya za su tsaya Bukhari ya yi irin wannan baban mun gan shi babi hadisi na 604 al imam yake ce haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad haddathana Sabit an Anas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi haramin ya shiga wajen ummi haram fa atawhu bi samanin wa tamrin suka zo mishi da mai da dabino fa qala sai ki ce ruddu haza fi wa ayi kumai da wannan cikin jikashi cikin burgamin shi wa haza fi siqa'i wannan kuma da shi cikin makayin shi na abun shafa inni sa'imun azumi nake summa qama sannan annabi ya tashi salla bina raka'atayn tatawwu'an yayi mana salla raka'a biyu ta nafila fa qamat ummu salaimun ta tashi ummu haramin da ummu haram khalfana a bayan mu qala sabit yake cewa wala a'lamu ban sani ba illa qala sai nace aqamani an yaminihi ya tsaida ni akan damashi yadda muka gani a Bukhari ala bisadin akan wata shinhuda hadisi na 605 al-imam yake cewa haddathana Habs ibn Umar haddathana Shu'ba an Abdullah ibn Mukhtar an Musa ibn Anas yuhaddisu an Anas yana bada labari daga Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi limanci wa mar'atan minhum da wata mace daga cikin su faja'alahu an yaminihi ya sanya shi daga dama shi wal mar'atu khalfa zalika macen tana bayan su yanzu suna jere macen tana bayan su kuma wannan dalili ne akan cewa mace idan take lihalaci sallah baya zai ta kasance cikin sahu na baya hadisi na 606 al-imam yake cewa haddathana musaddad ibn musarhad haddathana yahya wannan bai ce ba ibn musarhad dine na hada daga abdul malik ibn abi sulaiman daga ata daga ibn abbas yake cewa bitu fi bayti khalati maimuna na kwana a gidan khalata el uwar ma'aihiya sawa'un yayar ma'aihiya ko kanwan ma'aihiya maimuna fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-layli sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga dare fa atalaka al-qirba sai ya saki salka fa tawadda'a sannan yayi arwalla summa auka al-qirba sannan ya rihe bakin salkan nan summa qama ila salat sannan ya tashi zuwa ga sallah fa qumtu sai nayi saifa tawadda'atu kama tawadda'a nayi arwalla irin yadda yayi summa ji'tu sannan sai nazo fa qumtu an yasarihi na tsaya a hagumkin shi wannan rihe Allah wannan hayakin ya bar shi go fa akhazani akunna wuta ko kufirni aka fa akhazani yace sai ya kama ni an yasarihi fa akhaza bi yamini ko bi yaminihi fa adarani sai juyo ni min wara'ihi ta bayan shi fa akama ni an yaminihi ya tsaida ni a damashi fa sallaitu ma'ahu nayi sallah tare da shi hadisi na 607 al-imam yake cewa haddathana amr ibn aun akhbarana husaym an abi bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas fi hadhihi al-qissa cikin wannan kissa kala yake cewa fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina aw bi zu'abati ko ya kama zonkon kaina fa aqama ni an yaminihi yamma yar maido ni damashi nan zahirin shi shine cewa ya tsaya daidai da annabi alaihi salatu wassalam a cikin wasu ruwayoyin hadisi yace na tsaya a dabar shi an rawaito daga daliban shafi'i suka ce an so ya tsaya a dabar liman ya dan yi baya da shi kadan sai dai an huddo daga ibnu jurayz yake cewa ada'u yake ce mana yusallima ar-rajuli ayna yakunu ma'ahu an tambay ada aka ce mishi mutun zai yi sallah tare da mutun shi liman su biyar ina zai tsaya sai ya ce a gehen shi sai muka ce ya tsaya dabra da shi daidai da daidai yayi sahu tare da shi kan wani ya wuce wani ya zarta wani yace na'am ulti bi hasu la yubidu hatta yakunu bainahuma furja ta yadda ka a samu nisa ya zamana ba a samu wani tsakani a tsakanin su ba yace eh haka ake nihi haka kwatankwacin shi yazo daga muwadda cikin littafin muwadda daga ibnu umar daga hadisin umar daga hadisin ibnu mas'ud ya siffanta ya kwatanta shi cewa ya tsaya da dabara a hagumi dabara shi a hagumkin shi cikin shi akwai muhammad haka muhammad ibn isma'il al-amir ya hada cikin subulus salam kenan cewa zai daidaita da shi sabanin wata ruwaya wata magana wasu da suka tai akan cewa in kuka daidaita kin kai liman kin kadan ya dan zarta ka kadan kada ku daidaita da shi ina ganin zan mu takaita saboda darasin mu na mukama yana da dan sassar gakiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh